taron yan jarida da suka gudanar a ɗaya daga cikin cibiyoyin gudanar da ayyukan lafiya na jiha, shugaban kungiyar Comrade Yusuf Aliyu Fada ya ce sabili da halin kunci da yayin kungiyar ke fuskanta ne yasa dole su gabatar da wannan bayani wa yan jarida, kasancewar sun shafe gwamman shekaru suna aiki amma ba a ba su ko da sisun kobo ba.
Ba komai yasa muka gabatar da wannan taron manema labarai ba, face irin matsanancin halin rayuwa da ƴaƴan kungiyar mai albarka suke ciki, saboda su ne wanda suka je suka yi karatu a fannin kiwon lafiya, suka samu kwarewa, wanda kuma suka dawo suna ba da gudumawa a dukkanin lungu da sako na asibitittukan da suke cikin jihar Bauchi. Sun shafe sama da gwamman shekaru suna wannan aikin sa kai din ba dare ba rana a dukkanin cibiyar kiwon lafiya na jihar Bauchi, amma babu wani kulawa da suke samu daga wurin gwamnatin jiha. Kulawa ta yadda za a samar da dan wani abu komin kashin sa na hasafi ana tallafa musu da shi a dukkanin ƙarshen wata domin ƙara musu ƙarfin gwiwa, ko kuma uwa uba a dauke su aiki. So mun yi kira kuma an samu alƙawarruka kala-kala har so biyu tsakaninmu da gwamnatin jihar Bauchi, amma magana da nake tun daga shekarar 2019 zuwa yau wannan alƙawari bai samu daman cika ba.
Kun kai kuna
akalla a jihar Bauchi muna da mutum guda 2,897 wanda suke halattattun ƴaƴan kungiya, badda wanda har yanzu suna kan shigowa suna sake sabunta rijistar shiga kungiyar mu.
To a halin yanzu da yake ganin cewa kun yi iya bakin kokarin ku, kun yi tuntuba, kun ba har argo, gwamnati bata ce ko me ya rage muku?
Yanzu matsaya da muke da shi na ƙarshe anan shine akwai asibiti ɗaiɗai sama da guda 100 wanda suna hanin ƴaƴan kungiyar mu ne mai albarka 100%, babu wani ma'aikaci na dindindin ko guda daya. So wa'innan da kuma asibitittukan da suke gudanar da aiki wanda mafi yawa ƴaƴan kungiyar mu ne da suke ciki, zamu janye su, zamu tafi yajin aikin sai mama ta gani muddin gwamnati bata kula ta zo ce wani abu kan wannan koke da muke gabatarwa na tsawon lokaci.
Shi ma nasa bayanin kan batun kwamishinan lafiya na jihar Bauchi Dr. Sumaila Dahuwa ya baiwa ƴan kungiyar hakuri, sannan za a kai matsalar tasu ga gwamnan jihar Bauchi.
Suna da abubuwa da suke yi wanda yake muhimmi a harkar lafiya ta Bauchi State. Abinda yasa ake barin volunteers su yi aiki shine saboda idan an zo ɗaukan aiki a fi ba su fifiko akan waɗanda ba su taɓa yin volunteer da su yi mana wannan aiki ba. Kaga wannan document da yake hannuna, me kuka gani yana? Dinnan sunaye ne, kowa da shekarun inda ran da ya makaranta, inda ya makaranta, inda ya ƙare shekara na ya ƙare da numbers. Yanzu su ne a gabana. Zan kai wa mai girma gwamna dan ya ga halin da ake ciki ya mana approval. Kun ga dai ga wannan MMO for employment of Indian Bauchi State who completed basic nursing, basic midwifery, BSc community midwifery, medical science assistant, community health extension workers, nutrition and dietetics. To wannan shine a gaban mu wanda zamu je mu kai masa dan ya ga halin da ake ciki da kuma ya bi kadun waɗannan mutane. Amma gwamnati tana yin duk abin da za ta iya yi akan wannan al'amari.
Abdulwahab Muhammad Murya, Amurka daga Bauchi a Najeriya.